sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfile Hashim Gumel. Amurka ta sake kai hare-hare kan mayaka da ke kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida a Somalia. Ta kai hari na biyu a cikin kwanaki hudu da suka gabata, biyo bayan kusan watanni shida da aka kwashe lokacin da shugaba Joe Biden ya hau mulki. Hare-haren wanda rundunar sojan Amurka Africa AFRICOM ya nuna wani bangare ne na kokarin amfani da karfin sojan Amurka ga abin da aka bayyana a matsayin mummunar ragwagwar maya tsakanin sojojin Somalia da Al-Shabab a jihar Galmudug, yankin da aka auna a hadin sama a ranar Talata. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Pentagon, John Kirby, ya faɗa murya Amurka da sauran 'yan jarida da ke tafiya a cikin jirgin sojan Amurka tare da sakataren tsaro Lionel Austin cewa hare-haren da aka kai ranar Juma'a an kai su ne da taimakon sojojin Somalia a kusa da ƙauyen Gikad. Ya ce an yi amfani da dokar da aka samar a shekarar 2001 wadda ta bayar da ikon yin amfani da ƙarfin soji. Fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ta faɗi jiya Juma'a cewa ba ta karaya ba game da sabbin takunkumin da China ta sanar kan wasu Amurkawa da dama, wanda ya zo kwanaki kaɗan bayan da Washington ta ƙaƙaba wasu jami'an ƙasar China 7 takunkumi akan abin da China ke yi a Hong Kong. Waɗannan takunkumi ba su karya mana gwiwa ba, za mu ci gaba da kasancewa masu jajircewa wajen aiwatar dukkan takunkumin Amurka, in ji sakatariyar yaɗa labarai John Psaki a lokacin da take amsa tambayar muryar Amurka yayin tattaunawar labarai a fadar White House. Waɗannan matakai su ne misalai na baya-bayan nan kan yadda Beijing ke hukunta 'yan ƙasarta da kamfanoni da ƙungiyoyin fararen hula a matsayin wata hanya ta aikar sakonnin siyasa da kuma ƙara nuna yanayin lalacewa, in ji John Psaki. Da safiyar ranar Juma'a ne China ta sanya takunkumi ga tsohon sakataren kasuwancin Amurka Wilbur Ross da wasu Amurkawa da dama waɗanda ke da hannu a cikin manufofin cinikayya Amurka da batun 'yancin ɗan adam, biyo bayan takunkumin da Washington ta ƙaƙaba wa daraktoci 7 da kuma daraktan ofishin hulɗa da Hong Kong a Beijing. Jana'izar shugaban Haiti da aka kashe Jovenel Moïse jiya Juma'a ta rikice da hayaki mai sa hawaye da kuma ƙarar harbe-harbe, lamarin da ya sa jami'an Amurka suka tafi kafin a kammala bikin. Matar shugaban ƙasar Martin Moïse ta ce ban taɓa tunanin sauye-sauyen da kuke sanyi zai kai ga ƙwalla ta cika idanuna ba. Ta ci gaba da cewa sun yi nasara a yaƙi ɗaya, amma ba su lura cewa mutane sun fara ganewa ba. Dole a yi mana adalci. A halin da ake ciki, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a wajen wurin da aka yi jana'iza arewacin birnin Kafahitin. Suna ƙona shingaye da ihu, abin da ya sa 'yan sanda suka harba hayaƙi mai sa hawaye. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a garin Port Sudan na ƙasar Sudan sun ce sun ga gagarumin makaruwa masu kamuwa da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, kuma suna zargin karuwar ta samu asali ne saboda saurin yaduwar cutar corona nau'in Delta. Jami'an kiwon lafiya sun ce a makon da ya gabata sun samu sabbin kamuwa da cutar kusan 140. Dr. Zafaran Ahmed Azzaki, babban darakta a ma'aikatar lafiya, ya faɗa shirin muryar Amurka na Sudan in Focus cewa alamomin da sabbin kamuwa da cutar ke nunawa sun dan bambanta da waɗanda aka gano a baya na cutar coronavirus, wanda ya sa jami'an kiwon lafiya suka yi imanin sabbin kamuwar da ake samu na da alaka da sabon nau'in cutar coronavirus na Delta. Jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin amfani da har dala miliyan 100 daga asusun amfanin gaggawa don kula da 'yan gudun hijira wanda ya samu asali daga halin da yake ciki a Afghanistan, ciki hadda na masu neman samun bizar shiga Amurka ta musamman, a cewar fadar White House. Biden ya kuma ba da izinin amfani dala miliyan 200 na ayyuka da kuma kayayyakin amfani ga hukumomin gwamnatin Amurka da suke bukata don samun biyan bukata, Father White House ta faɗi. Amurka na shirin fara kwashe dubban 'yan Afghanistan da ke neman biza ta musamman waɗanda ke fuskantar barazanar ɗaukan fansa daga 'yan tawayen Taliban saboda sun yi wa gwamnatin Amurka aiki.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Show you love, let you do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Hachia, sweet, it's a sunny, vana, yeah, but a chili. Hachia, also put the ladies on the wall, baby, kitchen, a saba. Hachia, let you give me love, make I show you love. Let you do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Promise to place you above anyone, and I want you all to know you're my number one. So baby, oh, if my life it took me water, carry me go away. So baby, I keep a sunny vanity up a chimney. Also for the ladies in the world, baby, kitchen is a bar. Make you give me love, make I show you love. You do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku.
Lafiya lau ya naku wurin, an yi sallah lafiya, barka da sallah.
Lafiya kalau wallahi, barka ka
dai. Ni dai ba na ji an yi sallah amma
baki gani a kasa ba.
Gashi kuma sallah ce da ya kamata gani a ƙasa. Na shirya sai dai kuma na ji shawar.
Kika ga komi a bushe. Ai, sallar ba na kwatankwacin irin ta bare ce. Ta corona.
Allah ya kyauta, Allah ya sa mu ga bayan wannan lamari.
Amin, summa amin.
To bari mu bude wannan babi da mika gaishe-gaishen fata alheri da taya murna. Za mu fara da gaiso fata alheri da taya murna ga abokin aiki mu Yusuf Mamman a jamhuriyar Niger domin karuwar da namiji da ya samu aka kuma rada mashi suna Ibrahim jiya Juma'a. To Allah ya raya Ibro magaji, ka san abokin aiki mu Yusuf yana da ƴaƴa mata wadda waɗanda ma suka yi aure, ƴaƴa mata shi da wannan ne karan farko da ya samu magaji. To Allah ya raya Ibro. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga sarkin namaran a karamar hukumar Kanam na jihar Plateau Nigeria, wato Alhaji Isa Shehu, shi ma ya samu karuwar da namiji
masha Allah,
wanda aka rada ma suna Abdullah, shi ma magaji ne ya samu. To Allah ya yi magada.
Amin summa amin amin amin.
Yanzu kuma sai gaisuwar ta'aziyya, bari mu mika gaisuwar ta'aziyyar sashen Hausa ga abokiyar aikin mu wakilinmu a Damagaram Tamal Abari domin rasuwar dan uwanta wanda ya rasu ranar sallah, Mamman Nasiru Alhaji Habu Mai Goro, wanda ake cewa Falkawo, malamin gandun daji a Damagaram. To Allah ya ji kan mamaci, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin summa amin. Sai kuma ta murna na daurin aure zuwa ga iyalan gidan Alhaji Idrisu Yakubu Kadabur Kadan da kuma Alhaji Abubakar Idrisu Muti na auren ƴaƴansu Abubakar Sadiq Idris da kuma Aisha Idris Yakubu tata, wanda za daura auren a ranar Juma'a mai zuwa, wato ranar 30 ga wannan watan Yuli kenan. Za a yi a babban masallacin Juma'a da ke birnin Abuja. Bayan haka kuma akwai liyafa da aka shirya wanda za a yi a zaurin taro na babban masallacin Abuja din. To Allah ba da zaman lafiya, kuma Allah ya nuna mana lokacin.
Amin kuma amin mutu karaba. Shiga babin gaishe-gaishen mu, za mu mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga Mamman dan Fulani na Binnin Kwanni da Mamman dan Doki da Habibu Mai Fanta da Salisu Mai Kaset a Binnin Yamai da Usman dan Kano da Malam Ala Ba'are a Yamai da Mariyama Magaji a Maradi, sai Hassana Yakubu a kasar Mali da Lawali Jakadan Maradawa a Ivory Coast da Idi Kandiradi a kasar Libya. Allah ya sa na faɗi wannan Kandiradi.
Amin summa amin.
Da Habibu Kalala Buwa jihar Difa, da Mai Nasara shugaban makaranta Mai Nasara a Difa, da Abban dan Ilela a fadar Sarkin Ilela Umani. Gaisuwa zuwa ga al'ummar garin Gidigir da Albakaram da garin Malam da Kasamma a jihar da Magaran da fatar an yi sallah lafiya.
To ni kuma ina da wasu ƴan gaje-gaje ba masu yawa bane na Abar Yahuce. Da farko muna mika gaisuwar Abar Yahuce tare da gaisuwar barka da sallah zuwa ga Alhaji Muhammad Maigoro Kwali da Alhaji Ibrahim Ero Breka Katsina da kuma Usman Bala First Bank a Kano. To sai kuma Isiyaku baban nan Kwali da kuma Alhaji Haruna Kwali Jimaita Yola Adamawa, sai kuma Adeyi Tukur Ganza da Hajiya Habiba Abubakar Ainak Kaduna da Alhaji Aminu Muwa Rigasa a Kaduna da kuma Hajiya Hawwa Ibrahim FRCN Kaduna da kuma Alhaji Usman Hadija tsohon ma'aikacin FRCN a Kaduna da kuma Honorable Shehu Usman shi ma tsohon dan majalisa ne a majalisar jihar Adamawa.
To ni ma bari mika gaisuwa ta alheri ta Abar Yahuce zuwa ga Abdul Qadir Goro, sai Professor Abdullahi Ribado da Aminu Magashi mai aiki a First Bank Abuja, sai Hadiza Umar ta PRO NIT da Abuja da Alhaji Bello Mahmud Babura sarkin Fulanin Ja'in Dawa da Umar Liman dan Fulani. Gaisuwa Abar Yahuce zuwa ga Zuriya Daini, gaisuwa Abar Yahuce zuwa ga Zuriya Daini Sidimina Birnin Kudu jihar Jigawa. Allah ya sa na faɗi wannan Sidimina.
Amin.
Da ko Sidimina ne ko Sidimina ne, to Allah ya sa na faɗa daidai.
Gaisuwa
Abar Yahuce zuwa ga Honorable Abdu Alukori da Aminu Kasti na Bamaina, sai Alhaji Ahmadu mai katako a Birnin Kudu jihar Jigawa da Alhaji Dan Azumi mai shanu Mubi jihar Adamawa. Da fatar an tashi lafiya da kuma fatar an yi sallah lafiya.
Amin.
To kuma aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka.
Haka yake.
A mujaburki nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ci gaba da mika gaisuwa ga shan sada zumunci.
Insha Allah.
Bakon da muka raka ya dawo, ka san mako da ya shige mun yi bakon wannan fitaccen mawaki da aka
fito haka ne
na Music Man.
Music Man haka yake
wa mun koro hi rake nan lokaci yayi halin nasa.
Haka yake,
baraka ta tambaye shi kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a ta
masana'antar abin nan wake-wake.
Wato kai ma ka san da yake sana'ar ka ce kai ma na san ba za ka rasa sanin kalubalen ba. To bari dai aka ce waka ba
eh mu ji daga bakin shi shi ma in hada da dawa.
To kalubale abin da zan ce shine ita wannan wakan namu da muke yi, wannan wakar da muke abu ne wanda har yanzu za mu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiyu ba. To wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki, wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu. Kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar ƴaƴansu waɗanda suke sha'awan harkan waka su bar su sai, saboda abu ne wanda za su iya sharing din message ko su isar da sakonni ga al'umma.
To me yasa ake yawan yi muku kallon maroka shin
eto da kai waɗanda suke yi ne, kuma kin san abu ne wanda ba a taro an zama daya ba, da kuma waɗanda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su dan yi wa wani waka su irin su yabe shi da sauransu, sai kuma ƙarshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu. So mu kuma fannin zan iya ce mu ba haka muke ba.
Ba kai wa ƴan siyasa?
Ba mu yi, amma da kai waɗanda idan muka yi wa maybe kamar birthday party, dauran aure da sauransu. So wancan dai ba mu da issue.
Aure ina aure ne yake na ai na siyasa. Me yasa baka da ra'ayi? Ba ku da ra'ayin?
Eh to kamar misali kamar wanda ya saba yin waka na dauran aure. Wato wanda ya saba taba wato fannin wakar soyayya. To kin gan ba shi da basira ko kuma ilimin taba wato wakan yaban wani. Saboda kin gan fatu dan fannin wakar soyayya dan fannin kuma yabo yake ga wani irin kai ne kaza in ba kai ba kaza 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 da sauransu kai ne zaki menene menene irin abubuwan
iyawa ne kenan
iyawa ne saboda kalamai hada kalaman ne sai a hankali
ai na kike samun basira ta waka
eh to ina samun basirar waka wato akan abubuwan da suke faruwa a kewaye da ni so ta hakan nake samun idea dan waka okay misali kamar misali a ce maybe ko na maybe na zauna da wani friend ina ko na zauna da wani sai na ji labarin akan maybe an yaudare wani to kuma sai na ga yanda aka yaudare shi bai kamata ba ko kuma ya kamata a isar da sakonni kuma mu isar da sakonni yanda misali da ko wanda shi ma yake fuskantar irin matsala maybe an yaudare shi an yi breaking din heart kansa so da kwai inda zamu iya shigar da waka wanda shi wancan din idan ya ji wakan zai dauka cewa kamar labarin sa ma ake yi to ta fannin haka kuma zai dan samu kwanciyar hankali nutsuwa a zuciyarsa in ya ganga shi ashe ma an san da labarin sa ma
so sai ki rera mana wata
ko da yaushe a koda yaushe tunani na kanki wayo zuciya ta na baki wayo rabin raina ni na baki baby koda yaushe fa kada ki bar ni baby ga kada ki sani na zubda hawa to shi kenan
to wannan wakaiwa
eh to ba zan iya ce ga wanda na yiwa ba waka ne kawai da na duba akan shi wani ne yake matakar son wata kuma ita kuma ta ki ta irin ta so shi kamar yanda yake son ta kuma yake kokarin isar da sako zuwa gare ta cewa dan Allah ta taimaka ta waiwa zuciyar ta gare shi kar ta sa shi ya zubda hawaye so
to me burin ka harka ta waka
eh to burina ta harkan waka shine wato ya zamanto idan nayi waka waka na irin yayi ta furare da nisa wato irin ya kewaye fadin duniya inda mutane da dama za su san da ni kuma za su san cewa wato da kwai mai irin wannan basira
to a al'adar shirin da muka yi wa mawaki kike
okay
ce mana barki ko ya mana amshi
okay
ko ya sha kayi wanda ka zaba
okay
wasu sukan zabi shan kayi amma kalilan ne
okay
to wanne ka zaba ya rera VOA waga amshi ko baiti ko kuma ya sha kayi duk wanda ya zaba da
daya eh to bari na rera VOA
na ka yadda ka sha kayi
ah na ki na yadda okay voice of American wow 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 nace voice of American VOA nace voice of American ku kunna radio ku saurari voice of American
a ci wani shiri na a bari ya huce ne za a saka kuma mukan yi gaishe-gaishe in kana da wanda kake saka gaya za ka iya gaisa
okay ina so na gaida matata wato mai suna Juwairiya Hassan Ibrahim da kuma ƴaƴana wato Safwan da Salim
ba za a gaida iyaye ba?
Iyaye dai to ina gaida su duk da cewa Allah ya ji kansu
amma
eh banda su kuma ina gaida wa waɗanda suke sauraro da yanzu
to kaji mawaki na ma har wannan wakan nan da rera mana ta murya Amurka ta godiya
kwarai da gaske
sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake marabta wani ba
insha Allah
that's when you turn me on. I don't know what's really going on. Oh yeah, it's this pain I'm feeling deep inside my head. Take a shot, Nisa. Baby girl, that's when I USC. Oh yeah, but only I get you. Baby girl, that's when you start to meet his Uchi. So only I don't make it to. You make it to my heart, take away boo. You're in your mirror, you come be my rubber, baby.
Bangaren labarai kuma na goma.
To.
Labari ne da muka samu daga hannun Dauda bin Afan unguwar Jaji Potaskum.
Okay.
Eto wai ai kuma da labari yace wai wani barawo ne. Ya fiske. Wani barawo ne fiske jakar wata mata zai gudu da ita. Sai ƴan sanda suka kama shi. Kenan da ƴan sanda suka kama shi. Akai ya magana da aka kai shi ta ofishin ƴan sanda. Mutum barawo ne ke magana. Akai ta miki tambayo irin da yadda ake nan charge office yake magana. To shi ke sai can sai komandan ƴan sandan ya shigo. Da ya shigo sai ya kafa ma mutumin ido bai ce mishi kala ba don ya ji abin da ake ciki. Ya kafa ma mutumin ido
za a yi kyauta wurin nan.
Shi ke nan sai daga can sai komandan ya ce kai ku ban san waɗanne irin masu bincike ba ne ku da ganin wannan mutumin ai kun san cewa kurma ne.
Wayo
kuma ce magana kuna ganin kurma ne ai di da ganin imma ido hidu muka ido
hidu
da shi na san cewa
kurma ne ya gane kurma ne
na gane cewa kurma ne sai ya ce mishi kai tashi ka tafi dan to kai ai ce kurma ne tun tun ana ta magana ya kyansa wai
ya haka
to sai ya ce mishi kai tashi ka tafi yi tafiyarka shi ke nan
sai ya tashi
mutum ya tashi yadda muke na za ka kara tafke shi aka sa shi ba ka sa wai sai Dauda ya ce wai idan kai ne wannan dan sandan nan mai neman tambayoyi kai awa sa'o'i kana magana ya ki ansawa ya zagaye
fadde baya jin komai.
To na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
baba ya ku bakiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya
masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Baby kitchen na kemurani baby girl kitchen arena 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 kitchen arena.